da alamun dai a jihar Adama kamar jihar Kebbi birnin man shinkafa a Najeriya. Manoma sun zo wuya kan labarin cewa gwamnati ta bude-buden teku domin a shigo da shinkafar kasar waje. Bayan alƙawura da a baya na cewa ba za a sake barin shinkafar kasar waje isa a cikin gidan Najeriya ba. Bayan kuma sun noma nasu ma sun kai kasuwa. Lagos dai ita ce ma shinkafar da gwamnati ke tinkawo da ita. Kuma ana noma ta ne ma a jihar Kebbi mai rafin baruwa da yawa. Haka nan haɗin kan gwamnatocin tarayya da jihohin Lagos da Kebbi ya ba manoman damar noma shinkafar mai ɗaukar ido. To sai dai kuma jin cewa an baiwa wasu kamfanoni uku damar kawo shinkafa ta jirgin ruwa ya sa manoman shinkafa har zuka inda ko suka fita zuwa fadar gwamnati da ke nan Yola domin kai kokensu. Mr. Steven Madwa da ke ma zama shugaban haɗakar ƙungiyar manoman shinkafa a jihar Adamawa wanda ko shine ma ya jagoranci wannan zanga-zangar tare da zuwa gidan gwamnati inda ko suka nika takardar kokensu ya ce suna goyon bayan gwamnatin tarayya na inganta harkar noma a ƙasar. To amma ko ba su yarda da shigo da shinkafa yar waje ba.
Shinkafa da ke kawo mana a Najeriya shinkafa da ya gurguce ne wanda aka riga aka sa magani wanda kuma baya da kyau mana muna so fresh rice wanda mu mutan Najeriya kuma mu iya mu noman ta. So ɗan China suna shigo Najeriya suna bi shugabannin siyasa suna bayar da kuɗi don su shigar da rice. Nan ne muke mai da hankali ma shi muka da shi shugaba kasa da cewa ba mu yarda a kara shigar da foreign rice zuwa Najeriya ba. Wannan shine dalilin mu da muka zo Gome House mu mika takarda mu ma shi magirman gwamna ya kai ma shi acting president.
Ungiyar manoman shinkafar sun ma koyi zargin cewa wasu gusoshin gwamnatin kasar na ko neman kawo sauyi a matakin da tun farko ma shugaba Buhari ya dauka na hana shigo da shinkafa yar waje.
Ba abun da ke faruwa shine cewa siyasa ya shiga harkar shinkafa na Najeriya da shugaba kasa ya ba mu duka 30 da ya kamata mu mu noma shinkafa. Da ana taking advantage na rashin lafiya shi shugaba don a shigar da foreign rice. Wannan shine kungiya manoma rice a Najeriya muka ce ba za mu yarda da wannan ba. Mun muna goyon baya policy na shugaba kasa. Rashin lafiya na shugaba kasa da zai sa a dauki wani matakai a bayansa ba. And because of that shi shugaba Custom na Najeriya muna godiya inda ki control border na mu jiya da shigar jiya ana so shiga da kaya yaki Nigeria because of Korea wasu a waje aiki kaga sun intercepting wayan nan haka muke so mu ayi intercepting ko wani border mu shigar da shugaban Nigeria ba mu abunda shugaba kasa yayi muna so acting president ne magana cewa minister na finance ta bada waiver don shigar da rice a Nigeria ba mu yarda ba wannan shine reason na muna zuwa
ko da yake karbar takardar kokin gwamnatin jihar Adamawa Senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla wanda ma sakataren gwamnatin jihar Dr. Umaru Bindo ya wakilce shi yace sun kawo kukan su inda ya dace tare da sabon laya cewa zai mika kukansu ga fadar shugaban kasa.
He will also read this letter and take it to his excellency to the acting president.
Lalle kun kawo kukanku inda ya dace kuma zai muka alƙawarin cewa za mu mika wannan kuka naku ga mugadashin shugaban kasa ba da mun jinkiri ba. Mun ga harkar noma musamman ma na shinkafa na mako cikin gudurorin gwamnatin APC wanda hakan ne ko yasa gwamnatocin jihohi da ma manoma zaburowa da neman gasa wannan harka ko da ke wasu na ko ganin fa da sarari na aka ba. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.